الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين إمام المرسلين سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين بايا هكا يا إنقوى الله سبحانه وتعالى يا فدا أسكن للتاهن شمي جرما يكي تيوى للي أدد وتنني نشي كرا نكالند مسلنشي وتنيني قوم شابي daga cikin waɗannan watanni Allah subhanahu wata'ala ya ce akwai watanni guda hudu masu alfarma akwai watanni guda hudu waɗanda suke da hurumi a wajen Ubangiji subhanahu wata'ala haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hajjin bankwanan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle zamani ya juya kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya halicci zamani a wancan lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nufin yace yauma khalaqa Allahu as-samawati wal ard ranar da Allah subhanahu wata'ala ya halicci sammai ranar da Allah subhanahu wata'ala ya halicci kasai sai annabi yace as-sanatu 12 shahara shekara watanni ne 12 sai yace daga cikin su akwai watanni guda hudu masu alfarma yace watanni guda uku suna jere da juna suna goye da juna sai yace shine watan zulqa'ada da watan zulhajja da kuma watan muharram wanga wata da muke ciki sai annabi yace wa rajab mudhar da watan rajab wanda kabilan mudhar suke girmamawa wanda yake tsakanin juma'a da saniya da kuma sha'ban ya ƴan uwa musulmi wannan wata da muke ciki watan muharram yana daga cikin watanni masu daraja masu alfarma yana daga cikin watanni waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya ba su fifiko akan sauran watanni wannan wata da muke ciki ya ƴan uwa wata ne da Allah subhanahu wata'ala ya sa shi wata ne na ayyuka da neman kusanci ga Ubangiji subhanahu wata'ala bal ma hasali ya ƴan uwa bayan watan Ramadan babu wata mai daraja mai falala irin watan Muharram wannan wata na Muharram ya ƴan uwa yana da daraja yana da fifiko na daga ciki shi kadai ne daga cikin watanni guda 12 waɗanda ake danganta shi ga Allah a ce watan Allah kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa afdalus siyami ba'da shahri ramadan mafi falalar azumi bayan azumin watan ramadan sai yace siyamu shahri llahi almuharram azumin watan Allah watan muharram sai annabi ya danganta watan muharram zuwa ga Allah tare da cewa sauran watannin 11 dukkanin su watannin Allah ne amma wannan sai aka danganta shi zuwa ga Allah subhanahu wata'ala saboda falala sai dai kuma ya ƴan uwa baya daga cikin sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka azumciwan ga watan duka baki daya baya daga cikin sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam abinda ake so ka azumci wani bangare na sashin shi ka samu su kwanuka a ciki kai amma ba wai mutun ya jero bai azumin duka watan muharram baki daya idan kai haka kuma ka saba ma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bal ma hasali abinda ummuna Aisha ta ruwaito cewa watan da annabi ya hewan yin azumi a ciki shine watan sha'ban shi ma watan sha'ban din annabi baya azumta ya dukan shi kenan ya ƴan uwa wannan da yana daga cikin falalar wannan wata ta yadda ana danganta shi zuwa ga Allah subhanahu wata'ala dangantawa ta girmamawa da daukaka yana daga cikin falala ya ƴan uwa a cikin shi ne ake azumin ranar Ashura wanda wannan azumi na ranar Ashura kamar yanda hadisi ya tabbata cikin sahih al-bukhari daga ummuna Aisha radiyallahu anha larabawa tun kamun zuwan musulunci a jahiliya suna azumin ranar Ashura manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma ya azumci watan azumin Ashura amma da musulunci yazo sai ya bashi wata ma'ana ta daban kamar yanda hadisi ya tabbata cikin sahih al-bukhari hadisa abdullahi ibn abbas lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira ya dawo madina sai iske yahudawa suna azumin ranar Ashura shine ranar 10 ga watan Muharram sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye su me yasa kuke wannan azumi suka ce wannan rana ce mai girma wannan yini ne nagari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mi ce ciki suka ce a ranar ne Allah ya kubutar da annabi Musa alaihi salam ko kuma a ranar ne Allah ya kubutar da banu Isra'ila daga abokin adawa su shine Fir'auna to duk shekara in ta kewayo sai annabi Musa alaihi salam yayi azumin wannan rana dan godiya ga Allah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa ana ahqu bi Musa ainihin ku cancanta da Annabi Musa sai Annabi yayi azumin wannan rana Ashura kuma Annabi ya umarci sahabbai su yi azumin Ashura shi yasa ma kamun a farlanta watan azumin Ramadan azumin Ashura wajibi ne ga dukkanin musulmi sai da aka farlanta wata azumin Ramadan sai azumin Ashura ya tashi daga wajibi ya dawo ainihin mustahabbanci to don haka ya ɗan uwa wannan yana daga cikin wannan falala a wata riwaya cikin Sahih Bukhari sai aka ce ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam innahu yawmun tu'azzimuhu al-yahud rana Ashura rara ce wanda Yahudawa da Kirista suke girmama ta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa idza kana al-aamul muqbil idan Allah ya kai mu shekara sai annabi ya ce insha Allah in Allah ya yarda sunnal yawmat tasi sai mun yi tara mu yi goma annabi ya hadu wannan magana a cikin Muharram ana Muharram ana safar Arabiul Awwal Allah karbi rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zamanto sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga mutumin da yake da hali mutumin da yake cikin koshin lafiya ba wai wajibi bane bayan azumin Ashura amma sunna ce mustahabbi ne yana da ƙarfi kai azumin ranar 9 ga wata kuma kai azumin ranar 10 ga wata wanda lissahi yanzu ya bada cewa ranar Lahadi zai zamanto ranar 9 ga watan Muharram ranar Litinin zai zamanto ranar 9 ga watan Mi ranar 10 ga watan ainihin Muharram kaga sai ya zamanto ranar Lahadi shine ranar Tasu'a ranar Litinin ya zamanto ainihin shine ranar Mi ranar Ashura ga duk mutumin da Allah subhanahu wataala ya ba iko kai ka umurci iyallanka su in suna cikin koshin lafiya dan mu dace da wannan falala wanda aka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me za mu samu dangane da azumin Ashura idan mun yi annabi sallallahu alaihi wasallam yace yukaffiru sanatal madiya Allah yana kankare ma zanuban shekarar da suka gabata don haka ya ɗan uwa wannan falala ce daraja ce duk wanda Allah subhanahu wataala ya ba iko yayi kokari yayi wannan azumi akwai hadisin da ake kawowa hadisi Abdullahi ibn Abbas aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sumu yawman qablahu wa yawman ba'dahu ku yi azumi rana guda kafin rana Ashura rana guda bayan Ashura kenan zaka azumin nawa kai rana 9 kai rana 10 kai rana 11 amma tsakani da Allah wannan hadisin bai tabbata ba hadisin ai rana 11 bai tabbata ba koda baka samu ranar tasu'a ba sai ka takaita akan rana 10 kadai rana Ashura din dorawa akan wancan gini ga wancan hadisin na Abdullahi bin Abbas bai tabbata ba abinda ya tabbata ko na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a hadisi duk idan ka diba a Bukhari da Muslim abinda annabi yake nuna cewa in Allah ya kaina a shekara ta tayi yace la in baqitu ila qabil la asumanna tasi'a in Allah ya kyale ni a rayuwata har zuwa shekara ta tafe annabi yace zane ranar 9 in yi ranar 10 to kaga annabi bai ce ranar 11 ba don haka ya ɗan uwa babu zancen wai mutun yayi kwana 3 yayi ranar 9 da ranar 10 da ranar 11 ya ɗan uwa musulmi akwai bid'o'i da aka kirkiro aka sa cikin addini waɗanda suke da alaka da kamawar wata na kalandar musulunci ko ya zama ya zamanto ranar farko ta Muharram mu dauke ta ranar sallah ce ko a keɓanci wannan ranar da wani zikiri ko wata addu'a ko wani wuridi ko a keɓanci wasu kwanuka na watan Muharram da wata ibada ya ɗan uwa wannan baya daga cikin shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani zikiri babu wata ibada keɓantacciya da aka keɓanci watan Muharram aka kyale sauran watanni abinda ya tabbata shine kai azumin 9 da azumin 10 abinda ya tabbata shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya fi sa ainihin ayi azumi a ciki inda ya ce afdalus siyami ba'da shahri ramadan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan wata amma a keɓance da wata ibada ya ɗan uwa dukkan waɗannan akwai hadisai lokaci ba zai ba mu dama ba waɗanda aka kirkira aka dangana mu annabi waɗannan su dukkanin su ƙarya ne babu ainihin wannan bukata ko a ce a'a wannan wata wata ne na karɓar addu'a idan kai Allah zai yayi ma damuwa a'a wanda ya saba ibada ya wajen Muharram zayin ta ne irin yadda ya saba a cikin Muharram wanda ya saba ibada ya cikin Muharram duk ibada da za kai babu wani wai ibada da aka keɓanci wannan wata da shi dan yana Muharram yana daga cikin abubuwan da ake keɓanta shi da shi kuma yawan keɓanta da bukukuwa da salloli a maida ya cewa ranar 1 ga wata ranar sallah ce ranar kaza ce wannan ma bid'a ce akwai hadisi da ake kawowa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin Sahih Bukhari hadisi Abu Musa al-Ash'ari Abdullahi ibn Qais lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurce su yi azumi sai Abu Musa al-Ash'ari yake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ai su Yahudawa sun rike wannan rana ta zamanto ranar sallah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a mu ba za mu maida ta ranar sallah ba za mu azumta ranar ne kadai kenan kaga babu ma zancan wai farkon wata a ita ranar ashura din ranar 10 ga wata din kawai zamu rike ta ne ainafin ranar ainafin azumi babu wani zancan a tare jama'a a sauke qur'ani a tare kaza a'a ba wai muna magana kan sabka qur'anin ka ba a'a miye dole sai ka takeice sabka qur'anin da ranar 10 ga watan muharram ina addini ya takeice ma ka takeice shi da wannan a tare mutane ayi kaza ayi sadaka kaza ayi kyaututtuka kaza duk waɗannan abubuwa ya ɗan uwa abubuwa ne waɗanda ba su da asali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ba yana daga cikin ainafin bid'o'i da ake yi a cikin wannan wata ya ɗan uwa a nuna ranar cewa ranar ashura din nan a nuna ta cewa rana ce ta bakin ciki rana ce ta takeici kamar yadda zamu ga shi a sunayi su fito saman tituna da bakaken kaya suna nuna alhini suna nuna kaza da wai an kashe al-Husaini ba ku yi alhini an kashe manzo Allah sallallahu alaihi ko kuma Allah ya karbi rayuwar annabi ba annabi ya rasu kuna alhinin an kashe Husaini shi Husainin ya samu daraja dan kakanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ba dan ya hito tsatsan annabi ba da bai samu wannan darajar da ya samu ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a yakin Uhud an mai rotsi an hushe mai kai an zubda mai hakori an mai kaza ba ku yi bakin ciki da wannan ba sai Husaini kamun ku yi bakin cikin Husaini shi Ali bin Abi Talib din Abdurrahman ibn Muljim ya kashe ya me yasa ba ku kin ciki an kashe baban shi ba sai shi Ali bin Abi Talib din ai dafin shi al-Husaini din kaga wannan abu ne wanda ba addini bane wani abu ne addini gehe kuma abinda ake ainafin gehe to duk wannan baya daga cikin ainafin abinda addini ainafin ya ainafin sunnan ta mana zaka ga an hito saman titi ana zagi mutumin da baya da laihi a ciki waye mutumin da baya da laihi sune sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana zagin su ana tsine masa albarka mutanen da Allah subhanahu wata'ala ya riga ya yarda da su radiyallahu anhum wa radu anhu in kace sun yi laihi Allah ya riga yace yaya ya faru fi'ilul madi yace laqad taballahu 'alan nabiy wal muhajirin wal ansar Allah ya riga duka yace yaya to kuma me yayi abin zuwa kana zage su in ba ka zage su shin yayi wanda Allah yace yayi sune ba sai raba koko kai butuli ne yanzu ba dani na halaka ba kuma maganar da Allah ya hudi ita ce kake son ka zo ka karyata don haka ya ɗan uwa wannan duk ba daga cikin ainafin addini a zo ana kiran ma Husaini din wannan ba a kira Allah subhanahu wata'ala ya hana kiran mamaci Allah ya hana yace in tad'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum kaga kiran mamaci dan ya agaza ma da wani abu sai Allah ya kira abin shirka malmakon yace wa yawmal qiyamati yakfuruna bi ibadatikum sai ce a bi shirkikum wala yunabbi'uka mislu khabir kuma man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyama wa hum an du'a'ihim ghafiluna don haka ya ɗan uwa wannan baya daga cikin addini annabi ya hana ma'asali ma dan wata musiba ta same ka ko wani naka ya rabu da duniya ka zo kana kuka kana raki annabi ya hana yace laysa minna man la tamal khudu baya tare daga cikin mu Musa annabi wanda yake marin fuskar shi yayi ta marin kumatinya wajen wata musiba ta same shi wa shaqqal juyub ya kama tufafin ya keta wajen yana cikin masiwa annabi yace wada'a bid'awal jahiliya yana ita kira da sabbatu da harmagiya irin na jahiliya annabi yace wannan baya tare da mu don haka ya ɗan uwa wannan babba addini bane ya ɗan uwa mu sani cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba rike wata rana ba ta zaman to ranar bakin ciki dauki lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi balaguro da sahabbai ana tun karo garin Madina sai sahabbai suka ga dutsen Uhud duk sahabbai sai ransa ya baci domin suna tuna cewa a lokacin dukin Uhud nan ne wata bayan wannan dutsen aka zo aka lallasa su wanda aka kashe wajen sahabi 70 daga cikin su akwai Hamza ibn Abu Muttalib sai sahabbai suke jin bakin ciki sun ga dutsen Uhud suke ganin kamar dutsen Uhud shi ya ja musu sai annabi ya ce kwa ga Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbu dutsen Uhud wani dutse ne wanda yana son mu muna son shi dan annabi kore wancin ainafin champi din da za a champawa sai annabi ya kore shi kenan annabi bai riki wani wuri ya zama wurin nuna bakin ciki da takeici ba annabi bai riki wata rana ba ta zaman to ranar nuna bakin ciki da takeici ba don haka mu ma ba za mu riki ainafin ya zaman to wannan rana ba an kashe Hamza a yakin Uhud kuma Hamza mun san waye Hamza annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya samu damuwa lokacin da aka kashe Hamza ibn Abi Muttalib kuma Hamza ibn Abi Muttalib shine wanda annabi yake cewa sayyidul shuhada shugaban shahidai har Ali bin Abi Talib yake makan ya kirari yake cewa Muhammadun nabiyyu akhi wa sihri wa Hamzatu sayyidul shuhada'i ammi yace Hamza wanda yake shugaban shahidai yace ammi dan uwan babana ne kaga Hamza shine sayyidul shuhada ya bada dukiya ta ya bada rayuwa ta ya bada lokacin ya wajen kariya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kariya ga addini kariya ga sahabbai amma tare da haka a ranar da aka kashe Hamza annabi bai riki wannan rana ranar bakin ciki bai maida ta zaman turana ta alhini ba, bai maida ta zaman turana ta nuna takeici ba. An kashe Ja'far ibn Abi Talib a ghazwatul Mu'ta, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune a Madina. Su kuma suna can, Allah subhanahu wata'ala ya sanar da Annabi shahadar Ja'far ibn Abi Talib. Ana zaune kawai labari Annabi ya ba sahabbai cewa Ja'far yayi shahada. Amma tare da haka, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai waye da wannan rana ta zama ta bakin ciki ba. Ga Ali ibn Abi Talib, Abdurrahman ibn Muljim shine ya kashe shi. A ran lokacin akwai ƴaƴan Ali ibn Abi Talib, shi Husainin yana da rai, Al-Hasan yana da rai, Muhammad ibn al-Hanafiya yana da rai, da waye cikin ƴaƴan Ali ibn Abi Talib suna da rai. Amma ba su mai da ranar kashe Ali ibn Abi Talib ta zaman to ba, ainihin ita ce rana ta bakin ciki da takaici. In kana kirarin ahlul baiti, waɗanda su ne ahlul baiti din na haƙiƙa, in goyen baya kake ga ahlul baiti, ga su ahlul baiti din ba su mai da rana ba, ke dan kai daban, kuma abinda ahlul baiti suke ainihin akai ainihin daban. Don haka ƴaƴan uwa, wannan baya daga cikin ainihin addini. Sannan ya ɗan uwa, ga Hassan din shi da kanya an kashe shi, an sa mai guba. Hassan dan uwan Husaini din an kashe mai guba. Mu muna da tambaya, ma wai me yasa kullun Husaini Husaini ba Hassan ba? Ai Hassan shine babba. Sai da aka yi Hassan a watan Sha'ban, da wani Sha'ban yake wayo ne aka yi Husaini. Me yasa aka saki Hassan din, wai aka kama Husaini din? Shi ma abu ne a bayan mu tambaya, lokaci ba zai ba mu dama ba. Don haka ya ɗan uwa, wannan dai baya daga cikin addini, bai kamata mu yi haka ba. Ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya karbi rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, amma sahabbai ba su mai da ranar rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Ta zamanto wata rana ce ta ainihin, idan ta kewayo ana cike da alhini, ana cike da kaza. Musiba ce wadda ta sauka akan al'ummar musulmai, wata musiba ba ta sauka ga al'ummar musulmai irin wannan musiba. Wanda a lokacin da Allah ya karbi rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, cikin dan kankanin lokaci yanayin Madina ya canza. Kamun ka ce kyabta ido, yanayin Madina ya canza. Kahuwan mutane suka kasa dauka su. Abubakar ya ce kahuwa na kasa dauka ta suka yi. Na kasa ya zani, sahabbai suka rude suka kida mai. Sai da Umar bin Khattab ya zo ya ce duk ma wanda ya ce Annabi ya mutu sai ya kashe, ƙarya ce Annabi bai mutu ba. Ya je yi munajati da Allah ne ya dawo. Sai Abubakar Siddiq ya zo ya maido sahabbai ga, ya maido masa hankalinsu ga kwakwalansu, ya maido su ga tetayensu. Sannan ne aka yarda lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya karbi rayuwa ta. Tare da haka Abubakar, Umar, Uthman, Ali, waɗanda su suka yi kowa kusa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ba su riki wannan rana ta zama ranar bakin ciki ba da ranar alhini. Haka kuma ahlul baiti din ba su riki wannan rana ta zama to rana ce ta nuna bakin ciki ainihin da alhini ba. Don haka ya ƴan uwa, wannan ba addini bane, addini ne da ya samu asali daga majusanci. Sannan yana daga cikin bid'o'i kuma a ɗaya bangaren, sai a nuna cewa wannan rana ce ta farin ciki. Har malam Bahaushe cewa ce ranar cika ciki. A addinin musulunci kullun kulu wa sharabu, kullun ka cika ciki. A addinin musulunci babu ranar da ba ranar ka cika ciki ba. Abinda Allah subhanahu wata'ala ya ce, qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat-tayyibati minar rizq. Wa haramta maka ka ci mai kyau, ka sha mai kyau, ko yaushe kaga dama, sai in kana da azumi a bakin ka ne kawai shari'a ta hana ma. Amma wa ya hana a ce wai sai ranar goma? Zaka ga malam Bahaushe ya maida ta ranar cika ciki. Zaka ga al'adar malam Bahaushe ma, in an yi layya ba za a ci malkun ba, sai ranar Ashura za a hiddo kan adaha, wai ranar ce? Wallahi wannan ya ƴan uwa duka ba addini bane ba. Mu tsaya ga addini, mu tsaya kan shiryar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Babu zancen cewa horin ciki, idan kai haka kuma ka zama kuma kana da aqidar khawarijawa. Waɗancan masu nuna bakin ciki aqidar rawafida ne, mugayen ɗan shi'a. Wannan kuma masu nuna horin ciki aqida ce ta khawarijawa. Su kuma horin cikin mi suke? Suna horin cikin ranna aka kashe Husaini. Suna nuna horin ciki da jin daɗinsu, suna sa kaya masu kyau, su yi wanka, a ci mai kyau, ana zuwa ziyara, ana yin ma juna kyaututtuka da kadudduka. Ya ƴan uwa, wannan duka baya da asali cikin addini. Har wasu daga cikinsu sun kirkiro hadisi na ƙarya, suka dangana ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Aka ce wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, duk wanda ya yalwata mai iyalin ya a ranar goma ga wata, ranar Ashura, to a tsawon shekara Allah sai ya yalwata mai. Wallahi wannan hadisi ƙarya ce aka ma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya ƴan uwa, ƙarirayi da aka yi, aka dangana waɗanda aka sa a wannan wata, ya ƴan uwa, suna da yawa. Mu yi ƙoƙari mu tsaya kan karantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Mu tsaya mu sani cewa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Babu mai al-shari'a mafi dacewa, mafi daidai, mafi cika irin shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Don haka ya ƴan uwa, muna wata na farko na kalandar musulunci shine watan Muharram. Abinda shari'a ta umurce mu a ciki shine, idan kana da hali kai azumin tasu'a da ashura kamar yadda muka fice ranar 9 ga wata da ranar 10 ga wata, kamar yadda muka ce lissahi ya bada azumin zai hada cewa ranar ainafin lahadi da kuma ranar litinin waɗannan masu zuwa, wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba iko. In baka sami yi ba, baka sami ranar 9 din ba, to sai kai ranar 10 din, amma ba ayin 9 a bar 10, domin do ranar 10 din ita ce asali. Wannan 9 din annabi ya yi su ne bisa ga ka'ida da annabi ya dora mu akan ta, ta cewa khaliful yahuda, ku saba mu yahudawa, inda su yahuda suna yi ranar 10 kadai, mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya umurce mu mu yi ainafin ranar 9 da ranar 10. Muna roƙo Allah subhanahu wataala ya biya mana buƙatun mu na alkhairi, abinda ya mana tsanani Allah subhanahu wataala ya yi mana. Muna roƙo Allah subhanahu wataala ya biya mana buƙatun mu na alkhairi. Sannan ƴan uwa, sun sani cewa tun kamun zuwan Ramadan mun kada wata ƙaraurawa ta wata ainafin gidauniya da muka buɗe a wannan masallaci, wani taimako da muke son mu yi, mu je mu kai taimako ga wannan likita da ke makwabtaka da mu uwa da ɗanta, waɗanda yanzu haka akwai kuɗaɗe waɗanda ba su wuce 200 ne ko 200 da wani abu, waɗanda ke da kai to ba su isa mu yi abubuwan da muke buƙata. Don haka wannan asusu yanzu mun tada shi insha Allah, daga juma'a mai zuwa za mu ƙara ainafin kada ƙaraurawa ga ƴan uwa, wanda yake da hali, wanda ma ba ya da ya san akwai wani wanda za ya faɗa ma, wanda za ya ɗan yunƙuro ya wani abu, to sai mu samu mu yi ya ƴan uwa mu yi. Idan muka haɗa abin da za mu haɗa, sai mu hidda rana ga waɗanda Allah ya ba iko, sai mu je mu kai ziyara ga wannan likita wadda take makwabtaka da mu, wadda take ainafin uwa da ɗanta. Muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala biya mana buƙatun mu na alkhairi, abinda ya mana tsanani Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana. ƴan uwanmu da ba su da lafiya ko a gida ko a asibitoci, Allah ya ba su lafiya, mu da muke da lafiya kuma Allah ya ƙara mana. ƴan uwan musulmai waɗanda suka riga mu gidan gaskiya, Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe musu. Daga ciki akwai wani ɗan uwa da muke tare da shi, shine ainafin alhaji Awale, wanda Allah ya ma ainafin cikawa a kwanakan da suka wuce kaɗan. Muna roƙo Allah ya gafarta mishi, Allah subhanahu wa ta'ala ya haskaka kabarin shi, Allah subhanahu wa ta'ala ya yalwata kabarin shi, Allah ya albarkaci zuri'atai, Allah subhanahu wa ta'ala ya kula mai da zuri'atai, Allah subhanahu wa ta'ala ya yahi mai kurakurai da yayi a rayuwa, ayyuka na alkhairi da yayi kuma a rayuwa, Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi lada. Mu kuma da muka yi saura, Allah subhanahu wa ta'ala ya kyautata karshen mu, Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu guzurin tardasu. Duk marasa lafiya da ba su da lafiya, Allah ya ba su lafiya. Ƴan uwa da yawa sun rubuto suna da buƙatu na addu'o'i, Allah ya san buƙatun kowa, Allah subhanahu wa ta'ala ya biya mana buƙatun mu na alkhairi. Akwai wani ɗan uwa ma da muke da shi a wannan masallaci, wanda baya da lafiya, yake fama da rashin lafiya. Muna roƙo Allah ya ba shi lafiya, Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ya zama mai kafara, Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ya zama mai ainafin ma'auni, wanda Allah subhanahu wa ta'ala zai cika ma'aunin shi na alkhairi. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikeen wa dammir a'da'aka ad-din وانصر إبارك الموحدين واحمي حوزة الدين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصل أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد مطمئنا وسائلا.